This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe. A yau Alhamis 1 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Amurka ta ƙara zarga ƙarin takunkumi akan gwamnatin sojin Myanmar. Gwamnatin Farisa ta wato ko Iran ta ce ta gano waɗanda suka kai tagwayen hare-haren kunar bakin wake da aka kai birnin Karman. A ranar Laraba da karan Amurka suka ce sun kai harin da ya lalata wani wurin kaddamar da makami mai linzami na Houthi.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta sake gayyatar manyan shugabannin tsaron kasar a mako mai zuwa domin tattaunawa tare da samar da mafita akan matsalar rashin tsaro da ta addabi kasar.
Najeriya tana da iko da yanayi da karfin jami'an tsaro wanda za ta iya magance wannan matsala cikin kwana 28. An cika a kai wata 6 akalla da kashi 65 ko 70 ko 75 cikin 100 zuwa 80. Kun abin da nake faɗa shine kinyi ake yi ba wai kasawa akai ba.
Dr. Yahuza Ahmed Getsa kenan, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan za ku ji yadda ƴan Niger ke ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi game da sanarwar janye kasar daga kungiyar ECOWAS ko CIDAO da hukumomin kasar suka yi. Bayan haka za mu kawo muku shirin domin iyali wanda ya tattauna akan yadda ya kamata gwamnati ta karfafa gwiwar mata masu sana'a a kasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga labaran duniya mai karantawa Hawwa Sharif. Amurka ta ƙara zarga ƙarin takunkumi kan gwamnatin sojin Myanmar. Shekaru uku bayan sojin sun kifar da gwamnatin ƙasar a wani juyin mulki na ranar 1 ga watan Fabrairu na shekarar 2021 da wasu mutane da ɓangarori hudu da ke da alaƙa da gwamnatin. Ma'aikatar cikin gidan Amurka ta ce matakin na baya-bayan nan zai datsi hanyoyin samun kuɗin shigar da ke tallafa a gwamnatin sojin, taka talakawan ƙasar da masu taimaka mata da kayan aikin ƙera makami a ƙasar ta Myanmar ko Burma kamar yadda aka santa. A jiya Laraba ne ofishin Baitul Malam Amurka ya bayyana ƙaƙaba takunkuman akan rukunin kamfanin Chiwe Pio da mai kamfanin Taiwin Zhou da mai ɗakin shi da manyan 'ya'yan shi biyu. An kuma bayyana aza takunkumin akan wani kamfanin dakon kaya ta ruwa da ke Myanmar mai suna Five Star Line. An da ce ɓangarorin biyu na da alaƙa da kamfanin kula da tattalin arziki na Myanmar, Myanmar Economic Holding Company Limited ko kuma MEHL, da shugabannin sojin ƙasar biyu, sojin Burmese da kuma Tatmadaw ke tafiyar da su. Tuni Tatmadaw ɗin ta yi dumu-dumu a harkokin kasuwancin da ke samar mata da kuɗaɗe na kanta. Gwamnatin Farisa ko Iran ta ce ta gano waɗanda suka kai tagwayen hare-haren kunar bakin wake da aka kai birnin Karman a ƙarshen watan jiya ga mayakan ƙabilar Tajik na jihar Musuluncin yankin Khorasan, da ƙwararru suka ce ba su da wani yawan azo a gani idan aka dubi adadinsu, amma kuma suna taka muhimmiyar rawa a ayyukan soji na ƙungiyar. Ɓangaren masu fafutukan ƙasar Musuluncin na ISK mai mazauni a Afghanistan sun ɗauki alhakin kai harin na ran uku ga watan Janairu da ya kashe akalla mutane 95 da ke halartar wani taron tunawa da mutuwar shugaban dakarun juyujuya halin Kurdawa Qasem Soleimani, wanda wani harin jirgin Amurka mara matuƙi ya kashe a ƙasar Iraki a watan Janairu shekarar 2020. Kwana guda bayan kai harin na birnin Karman, manyan jami'an ƙasar ta Iran da suka hada da shugaba Ibrahim Raisi da babban kwamandan IRGC Hussein Salami sun ce Isra'ila da Amurka ne suka shirya kai harin ba tare da bayar da wata hujja ba. To sai dai bayan mako guda ma'aikatar leƙen asirin Iran ɗin ta faɗa cikin wata sanarwa cewa ɗaya daga cikin 'yan harin kunar bakin waken ɗan ƙasar asalin Tajikistan ne, wanda ya samu horo a wani sansanin mayakan ISK dake Afghanistan inda ya shiga Iran din taɓa rauniyar hanya a yankin kudu maso gabashi na kan iyakar ƙasar. Ranar Laraba ne dakaran Amurka suka ce sun kai harin da ya lalata wani wurin kaddamar da harin makamin ne linzami na Houthi dake Yemen a daidai lokacin da suke shirye-shiryen kaddamar da shi. Dakaran Amurka sun sanar cikin wata sanarwa cewa sun lura ne da tabbataccen barazanar da hakan ke da shi ga jiragen saman Amurka. Harin da aka kai wajen kaddamar da makami mai linzamin ya zo ne sa'o'i bayan da mayakan Houthi suka bayyana kai har-haren makami mai linzami akan wani jirgin yakin ruwan Amurka akan ruwan Bahar Maliya, suka kuma ce za su ci gaba da shammatar targon Amurka da Birtaniya. Bangaren tsakiya na dakarun ya ce USS Gravely ya harbi wani jirgin yaki makami mai linzami da dakarun na Houthi masu samun goyon bayan Iran suka cillo daga Yemen. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu leƙa bangaren rahotanninmu. Majalisar Dattawan Najeriya ta sake karawa kanta hutun mako guda domin shirya zama na musamman da shugabannin hukumomin tsaron kasar sakamakon tabarbarewar sha'anin tsaro a kasar baki daya. Kwararre a fannin tsaro da ma wasu jigajigai a kasar sun yi nazari akan wannan batu, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana.
Majalisar Dattawa ta sake gayyatar daukacin jami'an tsaron kasar ne a mako mai zuwa domin tattaunawa tare da samar da mafita kan matsalar rashin tsaro da ta addabi kasar kuma ta kicinyewa. Matsalar rashin tsaron dai wani babban batu ne da aka dade ana tattauna shi a zauren majalisar, inda 'yan majalisar suka bayyana damuwarsu kan yadda kashe-kashe, 'yan fashi da makami, sace-sacen mutane don karban kuɗin fansa da duba da yadda aka ma kashe waɗanda aka biya kuɗin fansa kansu da kuma kashe wasu shugabannin gargajiya biyu da sace ɗaliban makaranta a jihar Ekiti da duk wani nau'i na laifuka a faɗin ƙasar ciki har da babban birnin tarayya. Sanata mai wakiltar Nasarawa ta Yamma Ahmed Aliyu Wadada ya yi ƙarin bayani.
Tun kafin mu je hutu mun riga mun yi yarjejeniya saboda yanayin da ƙasa ta samu kanta na rashin tsaro da sace-sacen mutane da kashe-kashe, cewa za mu kirawo shugabannin ƙungiyoyin tsaro su zo su yi mana bayani. Amma daga tan din da muka fara hutu zuwa yau yanayin ma sai ta tabarbare tafi jiya lalacewa. Shi yasa yau muka yi yarjejeniya muka yarda cewa ɗaya daga cikin ranakun sati mai zuwa za mu kira shugabannin ƙungiyoyin tsaro su zo su yi mana bayani.
Za mu tattauna da su a bainar jama'a ne ko
a cikin sirri dai? In dai ba sirri ba ai akwai abin da ba za su iya faɗi ba. Mu ma akwai abin da sun faɗi mana ba damar mu faɗi saboda yanayin tsaro. Amma yawanci abin da za su faɗi mana za mu faɗi ba saboda 'yan ƙasa su gane.
To sai dai ƙwararre a fannin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getsu ya fatali ne da wannan yunkuri da majalisa ta ce za ta yi.
Na ɗauki wannan kira da majalisar ƙasa take yi wa shugabannin hukumomin tsaro a matsayin abin nan da ake cewa tabarmar kunya da hauka ake naɗe ta. Najeriya tana da iko da yanayi da ƙarfin jami'an tsaro wanda za ta iya magance wannan matsala cikin kwana 28. An cika a kai wata 6 aƙalla da kashi 65 ko 70 ko 75 cikin 100 zuwa 80. To duk abin da kace ka ci ƙarfin shi ka samu abin da ake cewa to 70 65 75 har 80, ai ko makaranta ne ka ci jarabawa. Kun abin da nake faɗa shine kinyi ake yi ba wai kasawa akai ba.
Amma ga mataimakin jami'in mu'amala da baƙi na ƙungiyar Human Rights Network Nura Muktar Tsanya ya nuna takaicinsa ne tare da ba shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu shawara.
Ni abin da na fashinta gaskiya lamari jami'an tsaron da muke da su irin su 'yan sanda ƙwararru ne, haka sojojin mu ƙwararru ne, haka sauran jami'an tsaron mu na farin ka irin su DSS ƙwararru ne mu mun sani. To amma ya ake yi ake samun wannan matsala shine abin da bamu sani ba, kuma muke tambayar su meye mafita. Ko waɗanda suka dace a sa a gurin ne ba a sawa, ko kuma akwai wani lauje cikin naɗi wanda Allah ne masani. To gaskiya ni abin da nake kira ga shugaban ƙasa, idan da hali duk wanda ya sa aiki in bai masa yadda ya kamata ba, kawai a cige shi a canza shi a sa wanda ya dace da har a kai ga gaci.
Jami'an tsaron da ake sa ran bayanansu a gaban majalisar sun haɗa ne da mai ba shugaban ƙasa shawara a harkar tsaro Nuhu Ribadu da sauransu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
A jiya Laraba ne shugaba Vladimir Putin na Russia ya sha alwashin fatattakar dakarun Ukraine domin daƙile barazanar hare-haren da suke kaiwa ƙasar ta Russia. A yan ganawar shi da 'yan fafutuka da ke gudanar da yakin neman zaben shi a zaben shugaban ƙasa da ke tafi a watan Maris da ake ganin ba makawa shine zai lashe shi. Da aka tambaye shi game da yakin da yake a Ukraine, shugaba Putin ya ce tabbas akwai buƙatar daƙile duk wata hanyar da dakarunsu za su bi domin ingiza ko kuma komawa baya nesa daga yankunan Rasha. Da yadda ƙasashen Italy ke samun sauƙin bi, suna samar musu da manyan makaman atilari masu cin dogon zango da jami'an Ukraine ɗin ke amfani da su wajen kai hari akan biranen Rasha da ke zaune lami lafiya. Ya ƙara da cewa abinda dakarun na Rasha ke yi kenan, wato iza ƙiyar maƙiya komawa inda suka fito. Ya ƙara da cewa wannan shine makasudin da yasa dakarunsu ke sadaka da rayukansu domin su kare ƙasar haihuwarsu da kuma kare mutanensu. A ranar Laraba, shugabannin ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai biyar suka buƙaci makwabta da ƙawayensu da su haɗa hannu wajen samar da tallafin soji ga Ukraine, yayin da ministocin tsaron ƙasashen suke tafka muhawara kan hanyoyin duba yadda buƙatun makaman Ukraine ɗin yake. A cikin hubbasan nasu, shugabannin ƙasashen Czech Republic, Denmark, Estonia, Jamus da Netherlands sun kuma yi gargaɗin cewa tsaron tarayyar Turai ya rataye ne ga faɗan da aka fara shekaru biyu baya na mamayar da Rasha ta yi ma makwabciyarsu. Ƙasashen sun rubuta a mujallar Financial Times cewa samun damarsu ga ci gaba da tallafawa Ukraine a ci gaba da faɗan ƙwatar 'yancinta a yayin bazara da ma lokutan gaba abu ne da ya zama wajibi kuma abu ne da ya zama na yi ma kai a ƙasashen wato ga tsaron tarayyar Turai.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Tun bayan da ƙasashen Niger, Mali da Burkina Faso suka sanar da ficewa daga ƙungiyar ECOWAS ko CEDEAO, wasu 'yan Niger sun yi murna da wannan mataki, yayin da wasu kuma suke gani halin matsin da ake ciki ne kawai zai ƙara muni sakamakon matakin. Wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Matakin ficewar jamhuriyar ta Nijar tare da kasar Mali da kuma kasar Burkina Faso daga kungiyar tarayyar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka CEDEAO ko ECOWAS ya biyo bayan watanni shida na zaman doya da manja tsakanin jamhuriyar ta Nijar da kungiyar ta ECOWAS, biyo bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli na shekarar 2023, matakin da ke ci gaba da samun mayar da martani tsakanin 'yan ƙasar Nijar.
Daga kungiya ne muka hita, yanzu abin da ya kamata a yi la'akari da shi bisa kan wai dokokin jayewai. Menene doka ta ce in wata ƙasa ko wasu ƙasashe sun ce za su jayewa? Kenan sai a diba kowa a diba haƙin shi, a hidda mashi haƙin shi, kuma kowa ya kama hanyar shi.
Wato ɓallewa daga CEDEAO yanzu ya zama kamar na dalili na juyin mulki ma. Ya zama wata kamar wata garaɓasa, hanya ce ta garaɓasa da aka buɗa na soja na su samu daman komowa bisa iko. Ko da kai ba sita CEDEAO ka kaso ba, ko da kai iyaka kai kana son ka zo iko, ka san idan kai juyin mulki kai ka CEDEAO ka kana cin nasara kana samun goyon baya. Kenan kaga CEDEAO gaba ɗayanta idan aka yi sakaki za ta wargaja.
Wannan matakin na ficewar waɗannan ƙasashen uku na yammacin Afirka daga kungiyar ta ECOWAS ya biyo bayan kusan shekaru 50 da kafuwar kungiyar.
Abu ne wanda yake ana iya a yi haƙuri, ba wani abu ne komunike ne an ka yi. Gwamnati cani shi nauyin ƙasa da nauyin duka makomar ƙasar ga tamu da al'ummarta, su nauyin wuyan cani suke. Ya yi haƙuri a dawo bisa ga wannan mataki.
Ai, an riga yan gaba za ta shi ba. Wannan ga shigowa cikin IOS, marhaba,
muna zaton ku ana samun ba a rasa kasa biyu uku hudu wanda za su biyo mu don da su mutanen ECOWAS sun san matsayin da Allah ya ba Niger da Mali da Burkina sun san
yanzu dai ana iya cewa kungiyar ta Sedeyaw ko ECOWAS mai membobi 15 da kuma al'ummomi fiye da miliyan 300 a baya ta rasa membobinta uku duk da cewa kungiyar ta ECOWAS ta bayyana cewa a shirye take ta bi hanyoyin sulhu na ganin waɗannan kasashen uku sun dawo gida.
Madalla a gaida Yusuf Abdullahi da ya hada wannan rahoton. A tare shirin taskar VOA na talabijin na wannan makon don ganin wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka mai ba. Ku jama tambaya ni ke da. Ku jama tambaya ni ke da.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kamar sauran kasashen nahiyar Afirka mata a kasar Ghana suna nuna hazaka sosai a fannin sana'a da neman abin kai sai dai sun bayyana cewa sun dandana kudin su a shekara da ta gabata wakilin mu Hawwa Abdul Karim ta nemi sanin matakan da suke gani gwamnatin kasar za ta iya dauka a wannan shekara domin inganta rayuwar iyali da ci gaban al'umma sai matan da suka hada da ƴan kasuwa Hannatu Mahmud da Samayya Zakariya da kuma wata jami'a da ke aiki a ofishin bada lasisin mota suka bayyana cewa
yanzu mata suna son makeup dinki fashion dinki kenan fashion aha isa inda aka yanka bude irin babban wuri haka an zuba machines kai kwararru aka a samu employ mata without maybe ba wani huge amount of kudi ba kadan dai sai ka samu kai ma you should keep yourself busy cuz in kai ka koyi wannan abu in kai ka pass out kai kuma ka je ka bude shago ka employ wani
ayyuka dai kamar makeup
hakan ga dinki
ga sunan dai
maybe government ma ya ce ya sase maybe in machines ne in brushes and makeup ne amma sai sun kiso ne you'd have to maybe pay something small ka zo ka koyi in kai ma ka pass ka je ka bude shago kai ma ka kawo wani so wannan kadan kadan na ya help a lot ya bai abai irin yawon banza ana bin maza na kwana da su don ka samu wani abu kadan zo kana
so kuma san da ke kasuwa kuma fa ku tududu jellin ta bai wuce $10 $20 $50 ba ya da ai gwamnati ta taimaka musu
ya kamata government ya duba matan da suke da kokarin nema ya iya ya ba su in form of loan da ba interest an interest free loan be ba interest free loan which means ba interest
kan ba wani riba
kudin nan dai da a baka kai aiki da shi wani kuma an ya ba shi so in a form of kayan da suke sayarwa misali suna sayar da kayan shinkafa mai kayan konko an ya ba su wannan kaya shi a ba su yanda da su suna biyan shi in daga in daily ne in weekly ne saboda a karfafa jallin ya zauna aha kuma ya kamata a waye mamata kansu because kana zama abin da kake tunani in mai shi ko in babar ya ga mahimmancin abin da yake yi ba aka bar mata su san kaman they are capable of everything sun iya su yi komai da suke son su yi in suka tashi suka tsaya sun iya su yi shine a inganta musu ilimin su aha school ya zama balle Ghana is about reading nesa ba introduce aikin hannu kuma cikin school saboda ko dinki yo na iya yin dinki button because of one course in the na yi a JHS yeah isa in ka develop inda na develop interest ayo dinki nake yi isa
affect technical school so adult school so no introduce
one year don kaman JHS ma suna wani abu kaman vocational studies haka home economics
home accounts
the BDT BDT na kaman for mazane kai kai carpenter da shi
ma ta ma wani suna yi. But I think in Maka JSS, Moche King General at School Science, a quay one vocation chicky. A che, a quay one abudeda.
So that will be a continuum from JHS
just to SS. Kaya yi kaman shade da kai home accounts ga
wannan zai kai wannan particular aspect no it should cut across
it's a cooking science ma maybe dole ne ki koyi wani abu kaman pedicure manicure ko a ce ki koyi wani abu beauty wani anything about it
aikin offices koyi na ya chok without protocol baka san
aiki
is a lazy gana school kaya an gwada maka yanda ake meat pie cake kaya irin wannan pastries din nan ka kawo in ka je yawo da CV in ka baka samu aiki ba
ka
wanga ka kafa ta boka yi ne
ko sai da sayarwa ma
abinci ne an sai a daily bread mutane na wuce ba
za ka rufa mu
kan ka si da shi ya kafin maybe ka zo samu aikin gwamnati
ya abar a fitar da wannan abu cikin hankalin mutane kaman dole sai ka je aiki office dole abar mutane su san kaman abinda ka koyi duka office ɗinka ne wadda abinda kake yi duka shi ya kamata kai en wannan ma yana da ya taimaki gwamnati because ya reduce
pressure
to
su kuma matan da ke cikin sana'an da kansu kuma fa wani hanya kuke ganin gwamnati zai taimaka ya improve sana'an ku
don yawa taxes
na kashe mu we are dying
duba just yaushe ranar Monday na je cire kayan airport duty as at 2020 in Niger Clear Kaya Airport customs 150 cedis 450 500 cedis baka biya baka karbi kayan ka ba the taxes are too much they need to do something yayi too much
we can gaye
yayi too much
we can ga kai
riba
na is not up to 80 cedis girl
so you see don't make because I'm going to go to the location 150
riba kai kenan fa
amma kudin duty na daga biya yafi kudin rigan ma
It's
a yana buy business and kuma yana very difficult ba kudi
misali mun wish kaman kan dollars ki sai rigan na misali $50 ko
$50 kaman na $10 ka sai amma da ka biya shipping da clearance ya kai $30 which is very bad
it's a ka sai da kai en kisani ba ma duka ne kina kawo wa dai kare ba it's a kudin ki ya choke sannan in ba ki take ba kin yi ba ya kawo ni lokaci kin yi clearance kin rage kaya saboda a sai it's a ka zo kaga kaman aiki kake yi amma aikin bai ci gaba like kudin da kake sawa ba shi yake fitowa ba balle ma mu zo mu yi batun riba taxes in Ghana is choking Ghana taxes is killing us
ba mu cin dollars Ghana amma ka jira ka cire kaya an ce maka dollar ya hau aba ina gaskiya nan ga kwantum ya ce maka dollar ya hau kuma garin ga ba dollar muke ci ba shi mai shi ce kamar tun da dai ka aiko kayan nan from chan ai da dollars kake shi mu ce mobile money muke yi ko bank transfer nan kuma cedis muke aikawa don cedis muke cin garin ga ba dollar sai ya kamata su duba su yi wani abu airport suna kashe mu it's too much
it's like kind of
so shawara ta ku ba wa gwamnati da matan ma duka da ke
sana gwamnati tax in ya rage tax like aiki mu ya yi mata kuma su rage cin kudin aiki kana aiki baka cin kudin sometimes it's a tempting akwai abin da kake son kai abin da kake ci amma ya kamata aiki ya zauna in gindin aiki ya zauna to ana iya a ci komai daga ciki in ba haka ba kullun kai ta aiki da ba
wani na maybe yana sadda rigan gariban shi mulke shi 50 cedis cire bai ga abu ba ko abin ya 50 cedis amma ya kamata ya cire kudin actual rigan ya kare kan riba profit nan ko edoki ese meanwhile maka kai wurin ba isa muna sometimes muna yin certain things above our standard she da memu
to wani shawara za ku ba wa mata
matan mu mu dinga kama kanmu is very necessary kaka ce don kana neman aiki isa ka je a misuse ka a baka kudi ko ka samu wani position wurin aiki no kai ka je kai kanka ka je ka neme wurin dinki ka koyi dinki kisu ba wani kudi suke karba ba amma inda kace lalle lalle aikin office kaga office in kuma kana import kaya ne maybe baka kana ganin kamar wani na aiko kaya from Turai kai kuma kana son kai the same thing but you've not met your target yet ne me hanyar Accra makwalla kin samu the same thing if it's even if it is a replica ina nan great ki duba wanda kudin ki dai kai ki sayar ki sayar amma kaka yi beyond your standard kadan 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 kadan
to Allah sa ku cimma burin ku na ganin kun samu ingancin rayuwa da ci gaban iyali nan kuma zamu sallama da kawayen namu na kasar Ghana Hannatu Mahmud da Sumayya Zakari jami'a dake aiki a ofishin bada lasisin mota da suka bakunci shirin sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana muji yadda aka shekara a kasar Kamaru muna godiya ta musamman ga wakilin mu Hawawu Abdulkarim da ta jagoranci tattaunawar sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya
To madalla a gaida Grace Alheri Abdu yanzu kuma ga wannan sakon
Tan hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani ko wanne
shirin ilimi garkon dan adam shiri ne dake nazari akan hanyoyin inganta ilimi musamman ma dai a kasashen Najeriya da Niger da Ghana da Kamaru da Chad da kuma sauran kasashen duniya sai ku kasance da muryar Amurka a ranakun Litinin a shirin mu na yamma da mun sauraron shirin ilimi garkon dan adam wanda ni Babangida Jibrin kan shirya da kuma gabatar VOA duniya a tafin hannunku
kan hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a
to madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice
To a takaice Maryam Amurka ta kara zargar karin takunkumi akan gwamnatin sojin Myanmar shekaru uku bayan sojojin kasar sun kifar da gwamnatin kasar a wani juyin mulki na ranar 1 ga watan Fabrairu shekarar 2021 da wasu mutane da bangare hudu dake da alaka da gwamnatin. Ma'aikatar cikin gidan Amurka ta ce matakin na baya-bayan nan zai datsi hanyoyin samun kudin shigar dake tallafa ga gwamnatin sojin tana taka talakan kasar. Da masu taimaka mata da kayan aikin kera makamai a kasar ta Myanmar ko Burma kamar yadda aka santa. Gwamnatin Faransa ko Iran ta ce ta gano waɗanda suka kai tagwayen hare-haren kunar bakin wake da aka kai ma birnin Kama a ƙarshen watan jiya ga mayakan ƙabilar Tajik na jihar musuluncin yankin Khorasan da ƙwararru suka ce ba su da wani yawan a zo a gani idan aka dubi adadinsu amma kuma suna taka muhimmiyar rawa a ayyukan soji na ƙungiyar. Bangaren masu fafutukan kasar musulunci na ISK mai mazauni a Afghanistan sun dauki alhakin kai harin na ran 3 ga watan Janairu da ya kashe akalla mutane 95 yake halartar taron tunawa da mutuwar shugaban dakarun juyin juya halin kurdawa Qasim Soleimani wanda wani jirgi mara matuki na Amurka ya kashe a Iraki a watan Janairun shekarar 2020. A ranar Laraba da karan Amurka suka ce sun kai harin da ya lalata wani wurin kaddamar da harin makami mai linzami na Houthi da ke Yemen a daidai lokacin da suke shirye-shiryen kaddamar da shi. Dakaran Amurkan sun sanar cikin wata sanarwa cewa sun lura ne da tabbataccen barazanar da hakan ke da shi ga jiragen saman Amurka. Harin da aka kai wajen kaddamar da makami mai linzami ya zo ne sau'i bayan da mayakan Houthi suka bayyana kai hare-haren makami masu linzami kan wani jirgin yakin ruwan Amurka akan ruwan Bahar Maliya suka kuma ce suna ci gaba da shamatar targon Amurkan da Birtaniya. A jiya Laraba shugaba Vladimir Putin na Rasha ya sha albashin fatattakar dakarun Ukraine domin daƙile barazana kai hare-hare da suke kai wa ƙasar ta Rasha a yayin ganawar shi da 'yan fafutukar da ke gudanar da yakin neman zaben shi a zaben shugaban ƙasar da ke tafawa watan Maris da ake sa ran shugaba Putin din ba makawa zai lashe.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi za ku sake jin mu. A madadin Hawwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya hada shirin da bada umarni da ma injiniyanmu Mr. Charleston ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.